Daga birnin Washington DC sashen Hausar murya Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka zo ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da yauranna asabar 12 ga watan Mayu shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumal tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kan labarai.
Sabon Prime Minister Malaysia ya fadi yau asabar cewa shi ya hana mutumin da ya gada fita daga cikin kasar. Ana zaben majalisar dokoki a kasar Iraki a karo na farko tun bayan da aka fatattaki ISIS. Sannan manyan jami'an diplomasiyar kasashen Amurka da Koriya ta Kudu na kiran da a saka ido sosai kan kawar da nukiliya da Koriya ta Arewa za ta yi.
To kanan labarin kina aka ji. Cikin shirin za ku ji hedikwatar tsaron Najeriya ta yi karin haske kan wani atisayen wanzar da zaman lafiyar ta yi a jihohin Benue da Taraba.
A Benue da Taraba sun tafke kimanin yan bindiga 183 an kuma kara da muke wasu yan kungiyoyin matsafa farayin shanu da sauran fata gari.
Haka kuma za ku ji cewa a yau ne ranar da aka ware domin tunawa da ma'aikatan jinya a fadin duniya.
A wannan rana mun gode ma Allah da ya kara maido mu wannan shekara. Wallahi mun ji dadi mu an tanke laizan firni saboda muna kamnal aikin mu, muna sa aikin mu.
Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku, sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma sauraro kuke turo mana ta email, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum a saurare ga labaran. Sabon Prime Minister Malaysia ya fadi yau asabar cewa shi ya hana mutumin da ya gada fita daga cikin kasar. Mahathir Muhammad ya ce shi ya hana tsohon Prime Minister Najib Razak da matarsa fita daga cikin kasar. Kafar labarai ta Associated Press ta ce wata takardar rajistar matafiya ta nuna cewa da Najib da matarsa sun yi yunkurin fita daga cikin kasar zuwa kasar Jakarta a wani jirgin sama samfurin jet wanda ba na fasinja bane. Mahathir dan shekaru 92 da haihuwa ya ce gwamnati ta samu isasshiyar shaidar da ke nuna cewa Najib na da hannu dumu-dumu a wata babbar tabargazar cin kuɗi. Najib ya sanar a kafar Facebook cewa za shi hutu amma zai dawo bayan mako guda, abin da ya janyo raɗaɗin cewa so yake ya gudu da wayo don ya kauce ma fuskantar shari'a. Najib dai ya ce shi fa bai aikata wani laifi ba. Haka zalika a yau din nan asabar diyar Anwar Ibrahim ta gaya wa kafafen yaɗa labarai cewa za a saki jagoran ƴan adawar daga gidan yari ranar Talata kuma za a masa cikakkiyar ahuwa ta mutunci. An jefa Anwar fursuna kan tuhumar almundahana da kuma luwaɗi wanda da dama ke ganin bitu da kullun siyasa ne kawai. Masu kada ƙuri'a a ƙasar Iraki sun garzaya rumfunan zaɓe a yau ɗin nan asabar don kada ƙuri'a a zaben ƙasa na farko tun bayan da aka fatattaki ƙungiyar ISIS daga ƙasar bara. Masu kada ƙuri'a na zaben ne daga cikin 'yan takara 7,000 waɗanda ke takarar kujeru 329 na majalisar dokokin ƙasar. Dama an kafa rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar ciki har da sansanonin 'yan gudun hijira masu ɗauke da mutane kimanin miliyan 3 waɗanda yaƙin ISIS da sauran yaƙe-yaƙe suka raba su da muhallansu. Ko bayan an sanar da sakamakon zaben na yau Asabar, za a shafe watanni ana tattaunawa ta kafa sabuwar gwamnati kafin a cimma kafa sabuwar gwamnatin. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Manyan jami'an diplomasiyar kasashen Amurka da Koriya ta Kudu sun faɗi jiya juma'a cewa kawar da makamin nukiliya kwata-kwata da Koriya ta Arewa za ta yi na buƙatar saka ido sosai. Karan farko na ganawar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Kang Kyu-wa a birnin Washington ya faru ne ɗan makonni kawai gabanin ziyarar da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in zai kai fadar White House da kuma ganawar da ake dokin faruwarta tsakanin shugaba Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Trump ya sanar cewa zai gana da Kim a ƙasar Singapore ranar 12 ga watan Yuni, wato kwanaki biyu gabanin ranar da shugaban na Amurka zai cika shekaru 72 da haihuwa. Jami'an Amurka sun yi kira ga Koriya ta Arewa da ta yi namijin kokari wajen kawar da makamin nuclear kwata-kwata. Muddin ta yi hakan a cewar su, Amurka za ta hada kai da ita wajen tabbatar da ci gaba. Wata kungiyar ƴan tawaye a wata kabila dake arewacin Myanmar ta kai hari kan wasu jami'an tsaro a wani gidan cacar casino dake daura da kan iyakar China, ta halaka mutane 19 ciki har da farar hula 15 da jami'an tsaro 4, mutane kuma 20 sun ji raunuka. Mai magana da yawun gwamnati Zhou Tai ya ce abinda ƴan tawayen suka yi ba wani abu ne kawai illa hare-haren ta'addanci mai kawo rudani. Kungiyar ƴan tawayen mai suna Tang National Liberation Army TNLA a takaice ta amsa cewa ita ta kai harin na yau Asabar a garin Muse dake jihar Shan. Mai magana da yawun TNLA din Kanar Tar Abikyan ya ce an auna harin ne kan sojoji da mayakan da ke gudanar da gidan cacar casino din, to amma ya yadda cewa abin na iya rutsawa da fararen hula. Jihar ta Shan na daura ne da kan iyakar Myanmar da lardin Yunnan na kasar China, kuma babbar cibiyar kasuwanci ce tsakanin kasashen biyu. Rahotanni na nuna cewa ƴan tawayen Afghanistan sun hallaka sojojin gwamnati sama da 65 tare kuma da kwaci yankunan ƙasa a wasu sabbin hare-hare a faɗin ƙasar cikin kwanaki biyu da suka gabata. A rangawumi sun barke a gabashin fara da kuma kudancin lardin Zabul a ranakun Alhamis da Juma'a, bayan da ƴan tawaye suka kai hari kan wasu wurare da aka girke sojoji a yankin. Wata majiyar tsaro ta tabbatar ma muryar Amurka yau dinnan Asabar cewa da daren jiya ƴan tawaye sun kai hari a gundumar Arkadab suka kashe ƴan sanda 22 baya ga rawan da ta wasu kuma 12. Majiyar ta kuma ƙara da cewa ƴan tawayen sun kuma kama 3 daga cikin wuraren zaman sojojin tsaro, wato jami'an tsaro.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, hedkwatar tsaron Najeriya ta yi ƙarin haske kan wani atisayen wanzar da zaman lafiyar ta yi a jihohin Benue da Taraba. Sai dai masana tsaro na cewa ƙarfin soji kaɗai ba zai magance matsalolin ba. Daga Abuja ga Hassan Mai na kaina.
During this period, a total of 183 criminals were arrested in Taraba State.
Kakakin rundunar tsaron Najeriya kenan, Brigadier General John Agim ke magana kan rawar da sojoji suka taka a atisayen samar da zaman lafiya mai take Exercise Ayim Akpatuma da suka yi a jihohin Benue da Taraba. Ya ce a Benue da Taraban sun tafke kimanin ƴan bindiga 183, an kuma ƙara da muke wasu ƴan ƙungiyoyin matsafa, barayin shanu da sauran ɓatagari fiye da 100 a jihohin biyu. Ita ma runduna ta ɗaya na sojin Najeriya mai rikwata a birnin Kaduna ta caccabe ƙarin wasu ƴan bindiga ga ayyukan da ke karkashin ikonta, kuma tuni an mika su ga hannun rundunar ƴan sandan Najeriya don daukar mataki na gaba. Brigadier General John Agim ya kara da cewa
several arms and ammunition were recovered.
An sami bindigogi da harsasai yayin wannan atisaye na Exercise Ayim Akpatuma a jihohin Benue da Taraban. Kasancewar sojojin a wuraren ya kara wa jama'a kwarin gwiwa, musamman a ƙauyuka da sansanonin ƴan gudun hijira waɗanda wannan rikice-rikice ya raba da gidajensu. Sannan hakan ya hana ƴan bindiga daɗi damar kai ƙarin hare-hare. Amma duk da wannan nasara da sojojin ke cewa sun samu, masanin tsaro Malam Kabiru Adamu ya ce ƙarfin soja kaɗai ba zai magance matsalar kwata-kwata ba.
Kure ne farko saka soja in harkokin tsaro na cikin gida, irin horo da aka yi mutu na yi amfani da karfi ne wurin daƙile matsala haka din ba abin da yake sai dai ya kwantar da matsalar don ainihin dalilan da tushen matsaloli ba a maganin to ko a kawar da su wato a tayar da matsalar daga bangare guda a tura matsalar zuwa wani bangaren ko kuma a kwantar da shi ne wani dan karamin lokaci sai ya koma tasowa daga baya halin kuma da muke ciki kenan in ka diba yau shi kanshi kaftan sojoji na ƙasa yayi wannan jawabin ya ce sojoji suna jihohi 32 a cikin 36 da suke kasan nan don har suna iya maganin matsalar tsaro ina tabbatar maka da yau da sun yi maganin su amma kullum matsalolin sai kare tasowa ba shakka sun dan yi kokari dan waye da taraba din da aka tura amma har yanzu matsalar tana nan a takaice dai abin da nake cewa ba a yi maganin matsalar ba don an sa sojoji ko misali ma ƴan sanda
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Wai ga dake don mutuwa mai banza do sai soja Wai dake don mutuwa mai banza do sai soja Duwa da fitina ida ta mu sai soja Duwa da likiwa
To a gaida Hassan Maina Kaina Idan muka tsallaka a jamhuriyar Niger ta bi sawun sauran kasashe wajen karrama ranar tunawa da ma'aikatan jinya ta duniya. Ga Haruna mun bako da ƙarin bayani.
Kamar ko ina a fadin duniya jamhuriyar Niger ta gudanar da bikin tunawa da ranar kankanin malaman asibiti a yau 12 ga watan Mayu. Abinda ya sa ministan kiwon lafiya na kasar Dr. Idi Ilyasu mai nasara yi wa al'ummar kasar jawabi a madadin gwamnatin kasar albarkacin wannan ranar ta yau da majalisar ɗinkin duniya ta kebe.
La profession infirmière a en effet décisif sur la
de. Aikin kankanin malaman asibitin yana da muhimmanci sosai ga kiyaye haƙƙin bil'adama. Ma mawdu'un bana na tunawa da kankanin malaman asibiti yana da gurin kawo tallafin asibiti kyaukyawa tare da arawa ma'aikatan guzari domin su cimma gurin nauyin da ya rataya gare su Minister Idi Ilyasu mai nasara ya ci gaba da cewa a matsayin ma'aikatan asibiti waɗanda suka san aikin su suke gabatar da aikin a cikin yanayi mai wayar gaske a mafi yawancin lokaci kankanin malaman asibiti bitin sukan taka rawar gani wajen samar ma al'ummomi magani akan gudanar da wannan ranar tunawa da kankanin malaman asibiti ne a duniya domin tunawa da ranar haihuwar wata malamar asibiti mai suna Florence Nightingale wadda ta jajirce a nata lokaci domin yin bincike da tallafawa al'umma a cikin aikin ta na malamar asibiti mawdu'un na bana na tunawa da ranar malaman asibiti kankana shine aikin kankanin malaman asibiti wata hanya ta jagoranci haka da samun lafiya ga kowane bil'adama a garin birnin Kwani ba a yi wani biki ba na tunawa da wannan ranar amma malaman asibitin kankana sun nuna farin cikin su game da zagayowar wannan ranar kamar yanda ɗaya daga cikin su malama Rahmatu Ilabawa ta yi muna ƙarin bayani a yau da safe
a wannan rana mun gode ma Allah da ya kara maido mu wannan shekara Allah mai ji daɗi mu an tanke laizan firini saboda muna kamnal aikin mu muna sa aikin mu muna jin daɗin shi shi yasa duk shekara in ranar ta zo muna fitanta eh muna yin shi amma wannan gaman ba mu samu makaife ta saboda da abin ya dan jimshe mu ne kadan amma muna fatan baɗi Allah ya yarda muna ci gaba da yanda muka saba da kullun da yi da ita mai ini farm ne komai insha Allah baɗi muna son mu maido haka nan ne a yau rana ce ta farin ciki gare mu ba a rasa ƴan matsaloli ko ba gaskiya ba eh amma ba haka dai masu shan kai bane ko ba gaskiya ba to albarkacin wannan rana sakon da ke gare mu ga al'umma su sanya mu ga addu'a bisa ga aikin mu bisa ga su ma in suka ka'in malaki muka sa hannu ubangijin Allah ya taimaka abinda ka zo bada ka samu lafiyar
shi dai bikin tunawa da wannan ranar yana sawa kankanin malaman asibiti su ƙara sa majikin su toka domin gudanar da nasu ayyuka Haruna mamman bako na birnin Kwani sashen Hausa da murya Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Nijar.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin summa amin. Amin amin summa amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa
To madalla gaida Haruna Maman Bako. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agun muna cewa karfe 11 da minti 15 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji ansar tambayar Sule Ahmad Said mai son sanin dan takaitaccen tarihin shahararren tsohon dan wasan kwallon kwando ko basketball attajiri bar fata Michael Jordan da kuma ansar tambayar Musa Dalladi mai son jin dan takaitaccen tarihin dajin sandika. To bari mu fara da ansar tambayar Sule Said kan Michael Jordan. Idan mai tambayar na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Bakar fatar Amurka Michael Jordan tsohon shahararren dan wasan kwallon kwando ko basketball ne na Amurka, babban dan kasuwa kuma mai hannun jari mai rinjaye kuma babban shugaba a kamfani ko kuma club na kwararrun dan wasan kwallon kwandon nan da ake kira Charlotte Bobcat dake garin Charlotte na North Carolina. A babun tarihin sa na dandalin kungiyar wasan kwallon kwando ta kasar Amurka NBA a takaice, an bayyana cewa a ittifakince Michael Jordan ne dan wasan kwallon kwando mafi shahara a tarihin duniya. Jordan na ɗaya daga cikin dan wasan motsa jiki da aka fi rububin hayansa cikin tsararrakin sa, kuma ana ganin shine ma ya dada sa kungiyar NBA ta yi suna sosai a duniya, musamman ma daga shekara ta 1980 zuwa 90 da abinda ma ya gaba. Game da albashi kuwa, a kakar wasanni ta shekara ta 1997 da kuma 98 lokacin Michael Jordan na club din the Bulls, an biya shi dala miliyan 33 da yan kari, wato naira miliyan 2,302 da kuma wani abu, wanda shine albashi mafi yawa da aka taba baiwa dan wasan NBA a shekarar wasa guda a tarihi. To sai dai fa kabin ganin ne dan wasan NBA da ya taba samun albashi mafi yawa a shekarun wasanni 7 a jere. An haifi Michael Jeffrey Jordan ne wanda kuma ake kira MJ ran 17 ga watan Fabrairun shekara ta 1963 a Brooklyn, ɗaya daga cikin yankuna biyar da suka hadu suka zama birnin New York na yanzu. Shi da ne ga Dorelius wadda ake walakabi da The People's, wadda ta yi aiki a wani banki da kuma James R. Jordan Senior, wanda shi kuma mai kula da kayan aiki ne wato equipment supervisor. Sun kaura zuwa Wilmington da ke North Carolina tun Jordan yana dan yaro. Jordan ya yi makarantar secondary ko high school ta Emsley A. Lally da ke Wilmington, inda anan ne fa ya fara koyan wasannin motsa jiki bayan da ya shiga wasan baseball da kwallon kafa da kuma kwallon kwando. Ya tabukawa club din kwallon kwandon jami'ar da suke wakilta yayin da yake makarantar ta high school. To amma sai aka ce gajartarsa ta yi yawa ga dan wasan matakin da yake na lokacin. Abokinsa Harvis Leroy Smith, wanda ya fi shi tsawo a lokacin, shine kadai ya samu zama dan club din. Wannan bai kashe masa gwiwa ba, a maimakon haka sai Jordan ya shiga club na kasa da wancan wato Lani Junior Varsity Squad, inda ya zama musu tauraro. Dan haka sai ya ta miƙewa saboda tsabar iya wasan kwallon kwando. A shekara ta 1981 ya ci scholarship, wato an dau nauyin karatunsa zuwa jami'ar North Carolina da ke Chapel Hill, inda ya karanta cultural geography, wato nasabar muhalli da al'adar al'umma. Bayan ya shafi shekara uku tauraron sana ta haskakawa a jami'ar North Carolina da ke Chapel Hill, inda ya kasance mamban club din buga wasan cin gasar zama zakara na ƙasa ta Tar Heels a shekara ta 1982. Sai Jordan ya shiga club din NBA na Chicago Bulls a shekara ta 1984. Nan da nan sai ya zama tauraron gasar baki daya, inda ya ta burge dimbin ɗan kallo ta wajen yadda yake shan kwallo ta hanyoyi masu ban sha'awa da nishadantarwa. Kai, saboda yadda Jordan ke zabura da tsallan bin kwallo a sama, sai aka fara masa kirari da sunan Air Jordan, wato jirgin saman Jordan. A shekara ta 1991 aka ci gasar NBA ta zama zakara a karon farko da Jordan lokacin yana club din Bulls, sannan ya dora kan wannan nasarar da cin wasu lambobi a shekara ta 1992 da kuma 93. ko da yake ba zato ba tsamani Jordan yayi ritaya daga wasan kwallon kwando a farkon kakar wasannin NBA na zangon shekara ta 1993 da kuma 94 dan ya jarraba wasan baseball ya sake komawa club din the Bulls a shekara ta 1995 inda ya jagorance su ga zama zakara sau uku a jere game da iyali kuwa Jordan ya auri Jonita Bonai a watan Satumban shekara ta 1989 kuma sun haifu ƴaƴa maza biyu wato Jeffrey Michael da Marcus James da diya guda mai suna Jasmine Jordan da Bonai sun nemi kotu ta raba auren su ran hudu ga watan Janairun shekara ta 2002 saboda abin da suka kira sabanin da ba a iya sasanta shi ba to amma nan da nan sai suka sasanta daga baya kuma sai suka sake neman kotu ta raba auren su dan haka ran 29 ga watan Disamban shekara ta 2006 sai kotu ta raba auren su a lokacin matar Jordan Jonita ta samu kudin sallamar mutuwar aure dala miliyan 168 wanda a lokacin shine kudin sallamar mutuwar auren fitattun mutane mafi yawa da aka taba bayarwa a tarihi game da dukiya kuwa a cewar mujallar Forbes da kan zayyana matsayin hamshakan attajiran duniya dukiyar Michael Jordan ta kai dalar Amurka miliyan 500 Jordan ne na hudu cikin yan gidansu biyar yana da yayyi biyu wato Larry Jordan da James R. Jordan da kuma ya guda mai suna Dolores sai kuma kanwa mai suna Rosie to sai kuma ansar tambayar Musa Dallabi kan dajin Sambisa idan Malam Musa na saurari ga kadan daga cikin ansar da Dr. Salisu Bala na cibiyar Arewa House dake garin Kaduna ya bayar kwanan baya
a shekara ta 1970 aka fara kebe wani yanki na dajin Sambisa mutane suna zuwa su danyi e buka a nesa da inda dabbobi suke da kuma kusa da tsaunuka inda suke hangen manyan waɗannan dabbobi inda ke cikin dajin Sambisa to yawanci zaka ga turawa sukan dan zauna a irin waɗannan bukkoki masu yawon shakatawa farko dai daidai lokacin zuwan turawan mulkin mallaka an keɓe wani yanki na wannan dajin Sambisa wanda ya zamanto wuri ne na shakatawa kuma ya zamanto wuri ne na kaman game reserve haka inda ake zama a shakata a wannan lokaci inda aka keɓe gaba daya wanda ake kiran shi da suna Sambisa bai wuce kilomita 2258 ba wannan ya faru ne a gabacin wato dajin Sambisa din dai kenan sannan daga baya aka tsara fada ga gurin ta fuskar abin da ya shafi yawon shakatawa masu zama a wurin ya kai kimanin kari da aka yi aka kara kusan kwaya kilomita 518 wanda daga baya aka shigo da wani tsauni ko wani daji aka hada shi da dajin Sambisa wanda wannan daji ana kiransa Marguba Forest aka danganta shi da abin da ya shafi dajin Sambisa gaba daya sai ya kasance ana kiran wurin da suna dajin Sambisa wanda da akwai wannan Marguba Forest daban dajin shi kuma Sambisa shi kuma daban a shekara ta 1970 shine aka fara kirkirar wayansu bukkoki wanda mutane suke kama wuri su zauna saboda an lura da mutum na iya shiga wurin ya dauki wani lokaci ba tare da wani abu ya cutar da shi ba to a shekara ta 1991 gwamnatin jihar Borno ta keɓe wannan yanki na Sambisa ta hada shi da wani wuri da ake kira National Park of the Chad Basin wato yankin Chad gaba daya an yi wani wuri da mutane suke zuwa su zauna suna hutun shakatawa suna kuma bincike game da menene Allah ya ajiye a wannan yanki da wannan tsaunuka da wannan daji da mutane ba su iya shiga wannan ya faru a shekara ta 1991 so a shekara ta 2013 lokacin da aka fara rikicin Boko Haram a wannan lokaci abubuwa suka canza salo a wannan daji amma kafin wannan lokaci malamai sun nuna da mabiya tarihi sun nuna cewa dajin yana ɗaya daga cikin yankunan da yake adanawa tare da ɓoye manyan malamai masana masu rubuta Alkur'ani da hannu masu rubuta shi da ka so idan mutum yana so ya rubuta Alkur'ani hakan je ko cikin Sahara ko cikin wannan tsauni na bangaren da ya shafi Sambisa ko kuma dajin Marguba dinnan so a shekara ta 2013 lokacin da aka fara samun tashin-tashina aka samu matsaloli irin na Boko Haram sai zamanto wato dabbobin da suke cikin wurin nan gaba ɗaya suka tarwatse saboda sakamakon shige da fice irin na dan adam a wannan yanki wanda dabbobin ba su saba gani ba manyan dabbobin nan suka watse suka bar yankin Sambisa suka shiga wasu kasashe na makwabta sai zamanto gaba ɗaya dajin ya kwance kuma
to sai aka kasance da mu makon gobe dan jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da kuma wanda ya hada mana sautin Mr. Salaman Abu da injiniyan mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe
to madalla Malam Ibrahim karka nisa yanzu dai ga kadan zan karanto kadan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email to sika mata farko a yau ta fara da sallama ne inda ta ce murya Amurka muna yi wa Allah godiya da ya maido mana da shugaba Buhari gida lafiya daga birnin London Allah ya kara shugaba Buhari lafiya daga sako daga Sufyanu Gumel zangon daura sai kuma sakon mu na gaba da shi ma ya fara da sallama ya ce muna yi shugaba Muhammadu Buhari Najeriya murnar dawowarsa daga duba lafiyarsa a birnin London Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana masu yawa masu albarka. Sako daga Isna Alhaji Umar Fueba da Ummi Garba na Kwalo da Jamila Yusuf Gomari Airport Maiduguri. Sai kuma sakon mu na gaba na haɗin gwiwa ne da yazo daga Usman Sarki Ma'azu da kuma Muhammadu Azahidu daga Radio Amfani a Jamhuriyar Niger. Yace suka ce muna mika sakon ta aziyar mu ga ƴan uwa waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar ambaliyar ruwa da ya lakuma rayukan akalla mutum 40 a ƙasar Kenya waɗanda kuma suka galabaita sai a dauki matakin kulawa da su domin suna buƙatar kulawan gaggawa. Sai sakon mu na gaba da ke tafa da ya fara da sallama yake cewa hakika rasuwar shahararren malamin addini na Najeriya wato Sheikh Isiyaka Rabi'u wani babban rashi ne ga al'umman Najeriya. Muna addu'ar Allah ya ji kansa da rahama. Sako daga Ibrahim dan Baffa Katagum da Adamu Garba Katagum da Umar Adamu Katagum. Sakon mu na gaba cewa dan Allah murya Amurka ku fadawa ƴan kasuwar mu daga masu hannu da shuni da siwa Allah su tausaya wa ƴan uwa musulmi musamman masu karamin karfi wato daga cikin al'umma a daidai wannan lokaci da muke din fara watan Ramadan mai tarin albarka. Sako daga Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi a madadin kungiyar muryar talaka wato reshen jihar Kebbi. Sai kuma sakon mu na karshe a yau da ke cewa murya Amurka ku mika sakon muna wa shugaba Buhari sakon barka da zuwa da fatan Allah ya kara masa lafiya da kuma nisan kwana. To mun gode da sakon da kuka aika mana. To madalla yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo mana da labarai amma a takeice.
To a takeicen sabon Prime Minister Malaysia ya faɗi yau asabar cewa shi ya hana mutumin da ya gada ficewa daga cikin kasar. Mahathir Muhammad ya ce shi ya hana tsohon Prime Minister Najib Razak da matarsa fita daga cikin kasar. Kafar labarai ta Associated Press ta ce wata takardar rijistar matafiya ta nuna cewa da Najib da matarsa sun yi yunkurin fita kasar zuwa Jakarta a wani jirgin sama samfurin jet wanda ba na fasinja bane. Rahotanni na nuna cewa ƴan tawayen Afghanistan sun halaka sojojin gwamnati sama da 65 tare kuma da kwaci yankunan ƙasa wasu sabbin har-haren da suka kai a fadin ƙasar kwanaki biyu da suka gabata. Yankin gabas ta tsakiya na shirin fuskantar shagulgula da kuma zanga-zanga zuwa ranar Litini yayin da Amurka za ta bude ofishin jakadancinta.
To madalla masu raro anan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsuntsiya maɗaurin ki daya yanzu a madadin
Ibrahim Kalmasi Garba
da ya tana gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Boycheck da aka fi sani da zanga-zanga Mr. Phil Hashin kuma yake cewa sai mun sake dawo da karfe 9:30 na dare a wannan Najeriya da Niger karfe 8:30 a wannan Ghana. Assalamu alaikum.